Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan muhimmancin wanke hannu. Bincike ya nuna cewa tsaftar hannu na da matukar muhimmanci kuma yana da rawar da yake takawa wajen kare kamuwa da kuma yada cututtuka a tsakanin al'umma. Dalilin haka ne yasa hukumar lafiya ta duniya ta ware rana ta musamman a watan Oktoba na kowace shekara a matsayin ranar wayar da kan jama'a game da kula da tsaftar hannu. A don haka ne abokin aiki na Mansur Sani dake Muradi a Jamhuriyar Niger yayi hira da mai kula da kuma gargadi kan tsafta a ma'aikatar kiwon lafiya dake jihar Muradi Dr. Usmani Yakuba, inda yayi magana akan alfanun dake tattare da wanke hannu da kuma illar da rashin hakan ke haifarwa. Inda ya fara da bayyana cewa
babbar fa'inta ta farko da muke son al'umma ta yi bangaren nan na tsafta ma gaba ɗaya aka dunkule ta. Tsafta ayyuka ne wanda ɗan adam ya kamata ya yi shi da kanshi na kiyaye malatutuka wanda ana iya ɗauke su ta tsakanin ɗan adam da mutum, ko tsakanin ɗan adam da dabba, ko tsakanin ɗan adam da ruwan sha, ko tsakanin ɗan adam da muhallin shi, ko tsakanin ɗan adam da abincin da zai ci. Kinan kaga duk wannan tsakanin ya kamata ɗan adam ya san yana da halaka da muhalli, yana da halaka da abinci, da ɗan uwan shi, da dabba, da itace, da duk abin da ke goye da shi. Ɗan adam ya san shi kankan shi ya ma hi wannan abubuwan daraja. Kinan wannan duk malatin zai ɗauka a rayuwar shi ga wannan abubuwan ne ya kamata ɗan adam ya fahimta, nan ne yake ɗauko su, dangance da halayen shi, dangance da buƙatocin da zai yi a cikin rayuwar shi, nan ne zai ɗauko wannan malati, ko kuma yanda za shi ya ɗauko shi. To sai ya gano ta nan yake ɗauko shi, sannan in an kwatanta shi ne zai kiyayewa, zai gane lalle abin nan yana da muhimmanci. To sai abu na biyu, wanke hannuwa. Don me aka ba wankin hannuwa muhimmanci? Hannu shine dalali na kazamta. Tunda an ce dan adam iya da halaka da muhalli, iya da halaka da abinci, da ruwan sha, da itace, da dabbobi, da duk inda zaka dahawa, kenan hannu wannan dalalin malatin ne shine zai ka dahawa ya dauko maka malatin nan, ko ka shafa a jikinka, ko ka ci a bakinka, ko in ruwa ne ka sha, ko in iska ne ka shake shi. Duk abinda ma in mu'amala ce da wani dabba, da in ko dabba ta taba wurin kai ka zo ka hau, ko wani tsuntsu ya taba wurin kai ka zo ka hau, duk in wani ya riga kai taba mahallan kai ka zo ka hau, nan wurin ne hannunka ko jikinka zai dauko maka wannan malati. To in ba kai hattara ba, abin nan zai shiga ta bakinka, ya shiga ta hancinka, ya shiga ta idonka, ya shiga ta hudodin jikinka. Tunda duk jikinmu fadar kuke gani duka hudodi ne wa, in mutum bai hattara ba, duk kohi ne ga sunan na shiga malati ga dan adam na kwayoyin cuta. Saboda su ba ganin su ake ba, kankana ne ta hanya fata, ta hanya hancinka, ta bakinka, in ka sha ko ka ci wani abu, nan ne zaka dauka malatin.
Wani irin cututtuka aka dauka ta dalilin rashin kula da wanke hannu?
Rashin kula da wanke hannu, malatutukan wanda ake gauga ya dauka babu kaman ma a ce kwalara, ko zawo da amai, ko kuma akwai ciwon tsutsotsin ciki. Saboda in mutum kana zuwa magewayi ba ka wanke hannu, kana ma'amala da bayan gari ko na dabbobi ko na mutum, a nan kwayoyin cutar tsutsotsin ciki suke. Tsutsotsin ciki kun ga akwai kwarba, akwai macijin ciki, akwai abubuwa da yawa da suna shanye jinin mutum, ta nan ake ɗauko su. To kaga in mutum bai tsafta ba bayan ya yi ma'amala da muhallin shi ko da wasu ayyuka wanda yake yi, nan ne hannu kazami zai kawo mishi tsutsotsin cikin nan, ya zama musu illa ga jikin shi. Sai ga mutum yana ramiya, ko kuma mutum yana yin jikin shi yana kasala, ko jinin ya rage ba akan ya gane ba, sai an ji wannan za a gane.
Me yasa ake gargaɗin yara a makaranta akan wanke hannu?
To abinda yasa mu likitoci muke gargaɗin yara, shi ɗan adam aka ce kamar ƙaramin ice ne, in ka shuka shi tun yana ɗan ƙarami kana bayar ruwa, in ya karkace ka tara shi. To mun so kamar wanke hannu ya zama to tabi'a ce ta dindindin ta shiga a cikin rayuwar ɗan adam. Saboda da farko na ce mutum duka a rayuwarka tun ka zo duniya har ma ka barta, a ce to kana da ma'amala da wannan abubuwan da na faɗi farko. To in ya zama to ƙaramin yaro ya tashi da tabi'o'in wannan na tsafta tun yana ƙarami, yana zuwa makaranta ana koya mishi, to an so ya girma da su, an so ya hattara, an so ya aikata. In ya girma shi ma sai ya zama to kamar shi ma ya zama likita mai ɗaukar tutan nan, yana yaɗa ta al'umma duka ta gane abin da ake nihi, ta ɗauki wannan zance ta je ta aikata shi a yaƙi da cututtuka gaba ɗaya. Kaji abin da yasa aka hiba yaro ƙarhi? Saboda ƙwale yaro ita kamar fara takarda ce, in kai rubutu daidai zamana yake. Kaji abin da yasa.
Ƙarshe me ya saƙonku ga al'umma akan fa'idar wanke hannu?
Babban saƙonmu zuwa ga al'umma wajen wanke hannuwa akwai lokacitika wanda suke da muhimmanci na wanda wajibi ne dan adam ya wanke hannuwa dan adam in zai ci abinci wajibi ne ya wanke hannuwa dan adam in ya fito daga magewayi wajibi ne ya wanke hannuwa dan adam in zai ci abinci ya wanke hannuwa dan adam in yayi gashe-gashe ya wanke hannuwa dan adam in yayi aikin hannu kun ga akwai masu kwasar taki akwai masu yin kila akwai masu yin tuki akwai masu yin biro ko biro kake kana taba abun ordinator wannan wanda tafureta ana daddana dukkanin wurin ma akwai kwayoyin cuta ya kamata dan adam duka ayyukan da kake jika ka dora wanke hannuwa ko kuma amma ba wanke ba jika ya zama to da duk in zaka ci abinci nan a tabbatar da ka wanke hannuwa kuma wanke hannuwa ma shi ma yana da sharadi ya zama to kamar a ce duk sati dan adam ko shi da iyalin shi ma gaba daya ya hore su da yanke akaifa saboda a cikin akaifa nan kwayoyin cuta suna boyewa in ka je magewayi bayan garin sai sai a ciki ko da ka wanke hannuwa ma sai ga abin bai tasiri ba amma ya zama to dai mutum ka bar zama da akaifa nan tana yin tsawo kware kamar ta ba ta dan adam ba abin bai da kyau to kun ji dai abin da muke so ka kira ga al'umma alhamdulillah dai ya zama to kowa ya gane gashi-gashi shi ma ya da cuta yake to a dora wanke hannuwa dangance da taimaka mu da a tsaya da ya da cutar nan insha Allah za mu ci nasara a cikin kasar
To madalla ganin yadda wanke hannu ke da matukar muhimmanci ga kiwon lafiya yasa a jamhuriyar Niger ake koyar da shi a makarantun primary a matsayin darasi mai zaman kansa Madam Almu Aisata Hamza ta yi karin bayani game da tasirin hakan
Wankin hannu ya kamata yaro a koya mai tun yana titit maternal muke koya musu tun suna yara itap takwas sai ta wankin hannu dum a koya ma yaro da ruwa mai tsafta da sabuli kenan wani lokaci ya kamata mutun ya wanki yaro ya wanke hannun shi in yayi wasa in ya hito da makewaya in ya ci abinci in ya tabo ɗansu abubuwa haka masu kura ko masu salte lokacin nan yaro ya kamata ya wanke hannun shi kamin yayi amfani da wannan hannu kuma da wani irin ruwa kamata ya wanke hannun shi da ruwan sabuli da ruwa mai tsafta kinda da ruwa mai tsafta da sabuli zaka wanke kakka wanke hannunka da ruwan dauda kace ka wanke hannu kenan ka kara ma kanka wani malati lesan kin wankin hannu ko mu da muna yara muna lakwal an koya mana a lakwal tunda daga lakwal muke hita da tarbiyoyi iri-iri na tsafta an gwada mana na hannuwa na komi da komi an gwada mana kamun a ce yau lezane 2000 corona ta zo kenan mu deja tunda muna koyawa cikin lesson de moral lesson de main kenan yaro ya kamata a koya mishi yanda zai wanke hannuwan shi kafin yayi amfani da shi kuma me yasa ake wankewa saboda ciwo hannu wuri ne mai taba ciwoyi wuri hanya ce ta daukan malati hannu kenan ya kamata da hannu da cikin akaiwa duka yaro ya wanke a addinance ma kun ga in za mu sallah sai mun wanke hannuwan mu mun tsaftace jikin mu sannan mu yi a sallah kenan hannu hanya ce ta malati kenan mu wanke shi da kyau rigakafi yahi magani
su ma daliban ba a bar su a baya ba dan sun bayyana wa abokin aikin nawa Mansur Sani abinda suka sani game da muhimmancin wanke hannu
sunana Alkairatu Abdurrahman
wace kalar kike
sai a wanke hannu saboda cuta
me zaki ce ma sauran yara wanda ba su wanke hannu
kazan Sa'aratu Abdul Karim
shekara kina
9
to menene ake ce ma wanke hannu
tsafta
ya ake wanke hannu misali
a cuta ko ina da ko ina da sabuli da ruwa
ruwan masu kyau ko kuma su dauda
masu kyau
sai a wanke
mama yaya Ibrahim
yanzu kuma naga hannunka kamar da dauda ka wanke shi
eh ah
to menene sunanka
kalan
ya aka kaza ba ka wanke hannu ba
a yanzu da cikin kalas ne
daga cikin kalas kake me muhimmancin wanke hannu dawa dawa yake koya muku ku rinka wanke hannu a gida ko ku a lokal
malam
me take cewa
cewa dake an wanke hannu
Dami-dami karki cikin abubuwan da ta ce suna kawo matsala in ba a wanke hannu ba.
In haka shiga maki haka zuwa wanke hannu ba yana kawo matsala. Salim Sani Yarima.
Ni madan ta ce muku game da wanke hannu.
A rinka wanke hannu saboda cuta.
Da ina ake wankewa yanzu a wanke?
Da bayan hannu da cikin tangan nan. Da sabuni da ruwa.
Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma kun da je abin da ƙwararru ke cewa game da muhimmancin wanke hannu kuma ya kamata a rika ba wa yara ƙwarin gwiwa kan wanke hannu domin fa an ce rigakafi yafi magani da haka muka zo ƙarshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka danganin shirin ya zo muku musamman Mansur Sani. Sai ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa ku tare mu a wani makon dauke da wani sabon shirin lafiya uwar jiki. Mu huta lafiya. Ha ala rawa kuji.